Tun kimanin watanni hudu da suka gabata ne kungiyar ta mabiya dari karshe a suka gurfanar da gwamnatin Kano da kwamishinan yan sanda na Kano da kuma Attorney General kuma kwamishinan shari'a na Kano a gaban babbar kotun tarayya da ke nan Kanan saboda zargin cin zarafi da kuma kisan gilla da jami'an tsaro suka yi wa ƴaƴan kungiyar yayin da suke tattaki zuwa garin Zaria a watan Maris na bara. Kungiyar dai ta faɗa wa kotu cewa matakin jami'an tsaro akan ƴaƴanta tauye ƴancin su ne na gudanar da addinin da suke so da ƴancin kai komo da kuma ƴancin kafawa ko shiga kungiyar da suke muradi kamar yadda kundin tsarin mulki na Najeriya ya yi tanadi. Barista Salim Muhammad Bakaro shine lauyan ƴan shi'ar a wannan shari'a.
Amurin da kotu cewa wato ta yi furuci na doka ta tabbatar da cewa su waɗannan mutane wanda suka miƙa kansu suka nemi a musu rijista da gwamnatin tarayya. Gwamnatin tarayya ta yadda ta hanyar Corporate Affairs Commission ta ba su certificate sannan suka kawo kundinsu aka duba aka ga babu abin da ya saba ma wato addinin musulunci ɗin ko kuma ainihin haƙƙin wani. To muna roƙon kotu ta tabbatar da cewa duk abubuwan da ƴan sanda suka yi na kashe mutane ta kotu su kallafa musu biyan naira miliyan 500 a matsayin diya na ɓarnar da suka yi a baya.
Sai dai a zaman kotun na Litinin lawyer gwamnati barista Halima Yahuza Ahmad ta ce kotun ba ta da hurumin sauraron wannan ƙara dan haka kamata a yi ta tsame hannunta.
To a PO din mu wato preliminary objection din abinda muke cewa shine ita wannan kotu ba ma ta da hurumi zai su saurari wannan ƙara saboda shi constitution na ƙasa ya ba kowace kotu tana da jurisdiction ɗinta wato iyakacin huruminta. So ba ta da hurumi wannan breach fundamental human rights breach in idan ya kasance cewa a ƙarƙashin your falling on a court take da jurisdiction abinda muke cewa kenan.
Yanzu haka dai alƙalin kotun Justice JK Dakat ya dage sauraron shari'ar zuwa ranar 30 ga wannan wata na Nuwamba. Zaman kotun na zuwa ne kwana guda bayan da kungiyar ƴan shi'ar ta zargi ƴan sanda da kashe ƴaƴanta guda biyu mace da namiji biyo bayan arangama tsakanin ɓangarorin biyu jiya a nan Kano. Sai dai tinye rindunar ƴan sanda ta Kanan ta musanta wannan ikirari amma ta ce tun a shekaran jiya Asabar ne a yayin wani zama da shugabannin kungiyar na ƴan shi'a kwamishinan ƴan sanda ya bukace su dakatar da tattakin da ƴaƴansu suka shirya yi zuwa garin Zaria daga nan Kano a jiya Lahadi saboda dalilai na tsaro. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.